السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم وا يوم ناسون انت ناتدمو اكم مفعي مسلنشي كما دقويا وا الظالمي بايا قويا وا الظالمي بايا نو اينا دكتكين نو او انفالنشي بدما وانلو كتن hukuncin fahayya bi na azzalim shi fa Allah madaukakin farki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun Allah ya ce kada ku karkata zuwa ga azzalimai ma'ana kada ku yarda da su kada ku goya musu baya kada ku zauna da su kada ku tabbatar da su akan abin da suke yi kada kuma ku yi shiru akan zaluncin da suke yi idan kuka yi haka Allah ya ce fatamassakum an-nar sai wuta ta shafe ku kai tsaye Allah ta'ala ya faɗi hukuncin cewa wuta ce za ta kona mutum wa malakum min dunillahi min awliya ba kuma da ku da wanda zai taimake ku in ba Allah ba ma'ana Allah ne kadai majibinci kuma ba wani majibinci da zai majibinci lamarin ku sai dai Allah madaukakin sarki thumma la tunsaruna fannan ba za a taimake ku a ranar lahira ba ma'ana ba ku da majibinci Allah dai ba zai jibinci lamarin wanda ya goya wa azzalimi baya ba Allah ya rabu da shi ba ruwansa da shi Allah ba waliyinsa bane ba a ranar lahira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin da Abdullah ibn Abbas ya rawaito yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man aana zaliman liyudhiba bi batilihi haqqan faqad bari'at minhu zimmatu llahi wa zimmatu rasulihi Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya taimaka wa azzalimi domin wannan azzalimin ya tumbuke gaskiya ya kore gaskiya da ƙaryarsa hakika duk wanda ya yi wannan to ya warware alƙawarinsa tsakaninsa da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mana Allah ta'ala ba ruwansa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwansa da shi kamar da yadda ayatul qur'ani tace wa malakum min dunillahi min awliya ba wanda bai tsinci lamarin ku mana Allah ba ruwan wanda ya aikata wannan ya isa muni domin goya wa azzalimi baya tabbatar da shi ne akan abin da yake aikatawa kuma da wannan ne Allah ta'ala yake halakar da al'umma baki dayanta idan duka ta ga zalunci ana yi ta kuma wato goyi bayan wannan zaluncin ko da ta hanyar yin shiru ne mutum yana da dama yana da haƙƙi yana da matsayin da zai yi magana ya kiyaye yi magana wannan shi ma goya wa zalunci baya ne a nan gun ina jan hankali musamman ƴan uwa malaman addini fitina da wannan ayar fitina kuma da nauyin da yake kansu da kuma dukkanin jama'a da ƴan siyasa da jami'an tsaro kada a yi amfani da ku goya wa azzalimi baya in dai har kuna da fawa kuna da mutunci kuna da kima agun azzaliman nan to ya kamata ku gaya musu halin da al'umma take ciki babu wanda yake goyen bayan ta da hankali hada waɗannan abubuwa na neman yanci da tashin hankali da gangan ake yi domin a hana mutane su nemi haƙƙinsu da kuma kokarin kawo wato juyar da ma'anonin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan a taimaka wa azzalimi wannan mummunar dabi'a ce ba inda ba ta kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innan nafa idza ra'aw adh-dhalima alam ya'khudhu ala yadayhi aw shaqqa Allahu an ya'ummahum bi'iqabin minhu hakika mutane idan suka ga azzalimi yana zalunci ba su kame hannun su sun hana shi ba to ya ku fata Allah madaukakin sarki ya game dukkan wayannan mutanen a da ukuba da azaba baki dayansu wal iyab billahi Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya fa mu kafance masu goyen bayan gaskiya masu tsayawa a adalci masu tabbatar da zaman lafiya dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka tsare mu da yin zalunci da kuma goyawa azzalimai baya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته